kuma target it.
Romeo, of course.
Na kuwa target.